wasu yan bindiga a gabar ruwan Najeriya sun yi garkuwa da wasu turawa shidda a shirin yankin Niger Delta mai arzikin mai kuma hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yan kasar Philippines ne yayin da sauran biyun suka fito daga kasar Ukraine da kuma Hungary kamar dai yadda ma'aikatar kula da ma'aikata ta kasar ta Philippines da ofishin jakadancin Ukraine suka sanar a cikin wata sanarwa rahotanni dai sun nuna cewa babu dan kasar Jamus daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su su hudu ne ya asalin kasar Philippines da daya dan kasar Ukraine da kuma wani dayan dan kasar Hungary kamar dai yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labari na Reuters zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntubar yan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba da sauran ma'aikatan jirgin su 12 da ake zaton suna raye DSP Imoni Mandi shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Rivers kuma na tuntube shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin sai ya ce
you don't have any such information
okay you don't have this information
I will call you tomorrow yesterday
yana cewa ne mu rundunar yan sandan jihar Rivers a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin amma dai idan mun samu karin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale bane ga yan kasashen waje domin ko a baya-bayan nan sai da wasu yan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta domin jin halin da ake ciki na tuntubi mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar ta Delta Mr. Andrew Anyemaka kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin
we are now working on our along with the joint task force was already some success has been arrested in connection with
yes a gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na hadin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗannan mutanen kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu Malam Kabiru Asada mai sharhi ne a kan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma na tuntube shi dangane da wannan lamarin yace
to yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada in ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin ko an yi kokarin bincike da ba a kai ga wannan yanayi domin kuwa ai hatta yan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su kuma wani abin ban takaici ma da ban haushi shine ya kamata a ce irin wayewa da girma da daukakar da Najeriya take da ita kamata a ce ana da wasu muhimman wato ma'ana na wurorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu kai a cikin rashin tsaro kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya